الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس النبي أتكلم التابين عشرينية الشيخ عثمان بن فودوي رحمه الله تعالى. Darasi na biyu wannan rana ta Lahadi 11 ga watan Shawwal shekara ta 1442 wanda ya muwafaka da 23 ga watan 5 shekara ta 2021. Za mu tashi a shafi na biyar ko to ni dai ga nau shafi na biyar ne, amma dai ba iskali. Ni nau shafi na biyar ne. Nabiyyun karimun bittariki mubayyin. نبي كريم بالطريق مبين، نبي حبيب بالرضا متدين، نصيح حيي سيد الناس هين، ندي علاه في البرية بين، نحف به يوما إذا أعظم الشأن، صبور عن الدنيا بقرب مخصص، صدوق فصوح أكمل الناس مخلص، صفي الورى ما فيه لا يتقلص، صفوه بذا لا ما تعدون ناقص، صباح على أنف العدا منه أخمص. ثم شيخ يتيك بعد سوى دام علينا بياني أكن درجوجينا النبي صلى الله عليه وسلم تكي أبو بوان ليه قباتا da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bayyanarsa a tazzamo sanya fushi akan shirka da mushrikai da kafirci da kafirai da duk wani maki Allah subhanahu wa ta'ala, saboda darajar da Allah ya bashi da zamowarsa babba da zamowarsa mai karya duk wani abu wanda yake na rashin gaskiya. To duka yayi bayani akan wannan, saboda haka bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo dalilin gusar da duk wani duhu, duk wani duhu na shirka ko kafirci ko bid'a da makamantansu. Mutane suka waye gari a cikin haske, haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mutane cikin wahala, suna cikin wahala tun daga karankanta ita bautar gumaka da sauransu. Rayuwa dai babu tsari, amma sai ya zo musu da shari'a, ya zo musu kamar inuwa, ya fito da su daga wancan zafi, sai suka zamo sun samu ainihin hutawa. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamo gare su kamar wata irin inuwa kenan mai tsananin tsawo da kuma sanyi. To nabiyyu shi annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne karimu wanda yake mai karanci, mubayyin mai bayani ne bittariki ga hanya ta addini, najiyun annabi sallallahu alaihi wasallama abin abokin ganawa ne da ubangijinsa, habibun kuma masoyi ne gare shi shi Allah, mutadayyinu birrida manzo Allah mai riko ne da duk abin da Allah ya yarda shi. To mai riko ne mai riko ne da addini a matsayin abin da Allah ya yarda da shi, ma'ana duk abin da Allah ya yarda da shi, to annabi yana addinantuwa da shi, shi ne mutadayyin, yana addinantuwa bin rida da yarda Allah. Nasihu annabi sallallahu alaihi wasallama mai nasiha ne, hayyun annabi mai kunya ne, sayyidun nasi annabi shi ne shugaban mutane, hayyinun annabi sallallahu alaihi wasallama mai saukin hali ne, nadiyun annabi sallallahu alaihi wasallama mai yawan kyauta ne ulahu darajojin sa fil bariyati a cikin halittu bayyinun bayyane ki nahuffu bihi zamu kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawman wani ne izadul lokacin da ash-sha'anu sha'ani a azama ya girmama shine ranar gobe kiyama to a wannan lokaci zamu zo mu zagaye shi mu nemi agaji mu nemi ya agaza ma'ana ya yi shafa'a saburun annabi sallallahu alaihi wasallama mai yawan hakuri ne sallallahu alaihi wasallama sannan annabi sallallahu alaihi wasallama anid duniya game da duniya wato saburun anid duniya mai tsananin hankuri ne game da barin al'amura na duniya al'amura na duniya ba su dame shi ba sannan mukhassasu abin kebancewa ne bi qurbin da wani kusanci na musamman saduqan annabi mai yawan gaskiya ne fasihun annabi mai fasaha ne akmalun nasi kuma shine mafi kammaluwar mutane mukhlis kuma mai ikhlasi ne safiyul wara shine tsalkakakke daga cikin halittu shine tatacce daga cikin halittu ma fihi duk abin da ya shafi annabi la ya taqallasu baya komawa baya sai dai ya ci gaba saboda haka duk abin da yake da alaka da manzo Allah to ba ragowa yake yi ba sai dai ya karu sallallahu alaihi wasallam sifuhu ku siffanta annabi bi zada wannan abu da ni fada annabi sallallahu alaihi wasallama la ma ta'udduna naqisu annabi ma ba mai naqasu bane ga duk wani abu da za ku lissafa game da shi ma'ana yana da shi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da za ku ce za ku lissafo in dai kyakkyawa ne to annabi bai zamo mai naqasu ba game da wannan sabahu annabi sallallahu alaihi wasallama mai wayayyar gari ne ko mai haske ne sabahun mai haske ne akhmasu annabi mai turmuzawa ne ala anfil ida da saman hancin makiya minhu daga gare shi wato duk sanda makiya yazo annabi yakan sa takon kafarsa ya turmuza hancin sa ya kaskanta shi wannan kinaya ce akan kaskanta makiyin Allah ko makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam daminun annabi sallallahu alaihi wasallama mai lamin cewa ne bi faidil khairi game da kwaran yu alkhairi ma huwa qabid annabi ba mai jinki hannunsa bane ma'ana ba mai ruwa bane diyaun annabi sallallahu alaihi wasallama haske ne biza saboda haka ne aqwaluhu zantuttukansa la tunaqidu ba sa walwale juna annabi bai fadin magana yau ka dawo wata rana ka ji ya canza ta dahukun annabi sallallahu alaihi wasallama mai yawan murmushi ne shine ma'anar dahukun saboda annabi baya dariya amma yana murmushi walakin sai dai inda masallu lokacin da kwamarci katun maciji shi ake kira as-sallu a larabci to amma nan abin da yake nufi shine gingimamin arni wanda yake kangarare kafiri to annabi sallallahu alaihi wasallama mai dariya ne amma walakin sai dai inda masallu lokacin da kwamarci ya bayyana a muhridu to annabi sallallahu alaihi wasallama mai ainihin wato a bata lamuran sani shi wannan kwamarci duk abin da ya shirya to annabi sallallahu alaihi wasallama yana wargaza shi ya bata shi ay mufsidu shine muhridu ya lalata gidansa ya kakkarya shi ya kwashi ganima yayi gaba darubun annabi mai yawan duka ne bi saifin lahi da takobin Allah nahidu annabi mai zabura ne lil khairi ga duk wani abu wanda yake alkhairi dunina annabi mai ruwa ne bi shauqin da shauqi annabi baya shauqin mutane ko wani abu wanda ya shafi duniya shi shauqin shi ya takaita ne ga lahira sallallahu alaihi wasallam an gane to shine daninan mai ruwa ne bi shauqin daga wai wani bege ko tsananin kwadayi minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai da wannan
bai da wani abu da za a ce wai saboda yana son sahaya mai sai ashiki annabi bai da wannan sifa dan abun akwai kaskanci a ciki wa shauku saboda kaga shi tsananin bege mamuridu mai sa rashin lahiya ne to kenan an ce annabi na shauki kaga kenan shina za shi rashin lahiya go yawa kamar yadda mutumin da yake son masoyinsa in son yayi tsanani sai kaga ya samu mi to shi manzo Allah bai da wannan marwaci ne ma'ana in zai soka zai soka son da bai zai kawo mai matsala ba zai zama shauki gare shi sallallahu alaihi wa sallam atufun annabi mai tsananin tausayi da raufun mai tsananin tausayi zu jalalin annabi mai ma'abuci daraja ne murafa'u kuma abin dagawa ne ta fuskar daraja akan kowa sallallahu alaihi wasallama ajaibuhu ababin ban mamakin sa na mu'jizoji min ba'dha daga cikin sashen su alma'u yanba'u an ga ruwa na bubbugowa daga yatsun hannunsa ana daga cikin mu'jizojin manzon Allah aliyu maqamin annabi mai daukakakken matsayi ne mushaffa'u annabi wanda za a baiwa ceto ne fil anami a cikin halittu azizun annabi mabuwayi ne sallallahu alaihi wasallama lahu ya tabbata gare shi kullul ma'arij dukkanin wani abin takawa zuwa ga wata daraja tudau ana aza masa ita don ya taka azimun annabi babba ne lahu nurun yana da haske minallahi daga Allah yalma'u da yake kyallawa shi wannan hasken akwai wani haske da Allah ya bashi koyo shi wannan hasken yana kyalli sallallahu alaihi wasallam ganiyun annabi sallallahu alaihi wasallama mawadaci ne bi rabbina rantsi da Allah ina rantsuwa da Allah ganiyun annabi mawadaci ne min jalalin musawwabu annabi sallallahu alaihi wasallama musawwabu abin kerawa ne min jalalin daga girma saboda haka shi karan kansa girma ne zati saboda da girma an ka kera shi sallallahu alaihi wasallam giyasul baraya agaji ne ga halittu lil janani zuwa ga aljanna muballigu mai isar da al'umma ne zuwa gare ta gazirun nada mai gwabin kyauta ne mimma yuzammu ga duk abinda ake zargi mufarrigu to annabi zero ne akan sa duk wani abu da za a ce in wani yayi shi ana zargi ne to annabi baya yin shi sallallahu alaihi wasallam gamamun annabi girgije ne bihi ma'ul hayati daga gare shi ne ake samun ruwa na rayuwa musawwagu abin halat abin horewa ko abin yawaitawa ko abin halattawa gana'imu ahli shirki ganimomin kafirai ma'abuta shirka minhu daga manzon Allah to sawwagu ana halatta mai cin su sabanin manzannin da suka gabata ba halatta musu yawa fala tansani kar ka manta da ni hammul wara damuwar halittu laka gare ka yi kushafu ake yaye ta gare ka ake yaye damuwar halittu ranar tashin kiyama fala mursalu bai tabbata ba wani manzo illa face yurdafu ana goya shi wara aka baya gare ka saboda haka babu wanda zai iya shiga gaban annabi kowa baya shi sallallahu alaihi wasallam faja'aka wa'adun alqawli yazo maka ma bai zamo ba ma huwa mukhlifu kuma alqawlin nan bai taba sabawa ba qattu hayya duk abinda aka yi wa annabi alqawli to ba bai saba yakan zo fa anta shafi'un kai mai ceto ne hina lokacin da tuƙafu ake tsayar da al'umma fil hashri a filin taron kiyama fununul ma'ali
nau'ukan darajoji fika sun tabbata a cikin ka haƙan da gaske to da'afu kuma ana ninninka su qaribun makusanci kake sallallahu alaihi wasallam ba'idun kuma nisanci kake ta wata fuskan kai makusanci ne ta wata fuskan kuma kai mani sanci ne eh mani sanci ne zamu ga shine karshen annabawa wajen daraja kuma shine gaban kowa sallallahu alaihi wasallam mithluhu irin manzon Allah laysa bai zama bai kula ko abin halitta ba a taba ba qawiyyun mai tsananin karfi ne la walakin sai dai mushfiqu ko layyinul khalqi mai taushin halitta ne khuluqi ya kamata layyinul khuluqi lamun din sai ai mata dhamma layyinul khuluqi mai taushin dabi'u ne mushfiqu kuma mai tsananin tausayi qararatuhu tabbatattun al'amuransa wallahi na rantse da Allah ta'abaku tana tashin kamshi bil miski da turaran al miski qul al haqqa kafurta gaskiya qul ka fada za wannan da nake yabo babu hukofar sa laysa bai zama bai gula ko abin rufewa qalilut tuqa mutunin da yake mai karancin tsoron Allah asim mai sabon Allah ya ta'allaku bi yana ratayuwa ne ga manzon Allah sai ne mice to a yahi masa kurakuransa salilu khalilillahi shi da ne ga masoyin Allah salil shine ibn da dan ka sai ka ce haza salili haza salili ko ya salili ai ya ibni to dan masoyin Allah ne shine annabi Ibrahim hazal muqaddas wanda yake abin tsalkakewa sabilu najatin manzon Allah hanya ce ta tsira laysa bai zama ba fihi akan wannan magana talabbusu rudani ba wanda ke rudani akan haka cewa in ka bi manzon Allah ka tsira ko akwai rudani sariyul mazaya manzon Allah mai gwabin darajoji ne shine sariyul ko mai yalwar darajoji ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fihi khairun alkhairi ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa malbasu kuma alkhairin ya zama masa kamar abin sawa wato ya zama masa kamar riga abin sakawa sallallahu alaihi wa sallam da ka ganshi kaga alkhairi sabuqun mai yawan tsere ma mutane ne game da ayyukan alkhairi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bihi zuwa ga annabi ne wallahi ina rantsuwa da Allah anfusu rayuka tushtaku ake bege ake sa musu bege su'ali ni dai roƙona min hazal habibi daga wannan masoyi shine tunafasu don Allah ayaye min damuwata shabihu khalilillahi yayi kama da masoyin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabi Ibrahim za ka ga ta wasu fuskoki yayi kama da annabi Ibrahim an gani sai ce habba bihi nash'atu habba ka kaddara bihi da annabi ne sallallahu alaihi wasallama annasha ko aka wato ake fara ainihin wato fara ta yadda batattu ma'ana daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam za a fara halitta shi bayan an halitta shi an busa masa rai an tare shi sannan su kuma sauran mutane sai a zo da su daga baya wasu kuma sun ce abin da yake nufi bihin nasha da shine an ka kago halittu gaba daya.
ko masu fassara baitin da wannan ma'ana. Shafi'ul baraya mai ceton halittu ne. Mai ceton halittu ne.
Shi sai ce hubbuna son mu fihi ya tabbata game da Annabi sallallahu alaihi wasallama arrasha.
Arrasha yayi kaka gida. Ma'ana ya zauni. Shi yake gira kaka gida ku? Tare da shi ne. To san mu yayi kaka gida a cikin zukatanmu.
Shifa'u siqamin shi warakar cuta ne. Shauku begensa da muke masa mala alhasha ya cika kayan ciki. Kayan cikin mu ciki suke alhasha. Shafiqun alaina mai tsananin tausayi ne gare mu. Qalbu sabbin zuciyar mai bege bihi ga Annabi alhasha ciki take da son sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama.
Ma'ana ta cika ta lullubi.
Shahiyu hadithin mai daɗin labari duk sanda Annabi zai baka labari to zaka ji daɗi. Ma bai zama ba fahishin, ma huwa fahishin bai zama mai fasha ba kattu da ɗai, ba taɓa jin Annabi ya yi alfasha ba. Hudahu shirin manzon Allah mubinun a fili take. Ma bai zama ba lahu gare shi mushbihu mai kama da shi kattu da ɗai. Huwal Mustafa shi ne zaɓaɓɓe abin zaɓi. Munazzahu abin tsarkakewa ne an kulle aibin daga duk wani aibi. Hilalun kai Annabi jinjirin wata ne. Ai haza tashbihun baligun. Lahu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi bainal baraya tsakanin halittu nurafahu ake yalwata mana shi. Idan san wata ba wanda ke cewa in wata ya hito wai wani ya mai gosulo ya hana mai ganin shi. An yalwata shi kowa na gani ne lafiya. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar wannan wata yake a cikin halittu. Sallallahu alaihi wasallam nurafahu ana yalwata mana shi. Hawa baibatin son Madina ko tabat ta yi daɗi biman da wannan da huwa anwahu shi ne maɗaukaki shi ne bi kowa ɗaukaka shi ne anwahu bilhai shi ne manzon Allah. Hawazin hawa zaka turabil mufawwah. Hawazin hawa son ma'abuci so ko son abokin so ko ma'abuci so shi ne zaka turabi waccan ƙasa da a garin Madina al-Mufawwah abin wadda mutane suke yawan ambatonta. Ma'ana Madina ke. In kana neman abin so ma'abuci so to ƙasar da manzon Allah yake kwanci cikinta wadda duk wani musulmi yana ambatonta shi ne al-Mufawwah abin da ake yawan furtawa da baki. Wasilatu na tsaninmu ko man shi ne wannan da sawa ya zauna fi saratai batin a cikin ƙasar Madina shi ne tsaninmu wannan da ya zauna a cikin ƙasa ta Madina sallallahu alaihi wasallam. Wahidul ma'ali kadaitacce ne wajen darajoji. Lalana dawa ba mu da wani magani dunahu in ba manzon Allah ba. Shi an maganin mu. Wahubun mai yawan kyauta ne. Hanunun mai yawan tausayi ne. Qalbu sabbin
zuciyar mai bege in tawabihi ta dunkule ta nadi da manzon Allah da son annabi sallallahu alaihi wasallam wajihun mai daraja ne bihi da annabi ne nusla ake kona mu bi harri la zaljawa da zafin wuta ta bege shine aljawa bege wadi'ul mahayya mai hasken magana ne ita ce fuska alwajahu da'a da yayi da'al jawu wanda sarari yayi haske min dau'ihi saboda hasken annabi sallallahu alaihi wasallam hatta sararin samaniya sai da ya haskaka saboda hasken fuskar annabi khairatun alkhairai sun tabbata li ahmad ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bihi da annabi ne albishru murmushi yujtala ake bayyana shi li ijlalihi domin girmamawa gare shi kullun kowa daga cikin mutane kad haqiqa tawassala ya nemi ka kamun kafa bihi da annabi domin yaje ya nemi ceto kullun dukkanin mutane lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallama qarita zallala ya kaskanta li isra'ihi saboda daukarsa da aka yi da shi aka yi tafiyar dare da shi to da ya dawo sai da kowa ya kaskanta shi sai da kowa yayi masa tawadu in banda kafirai ko kuma yana nufin mala'ikun da ya ci karo da su a cikin sammai din tun daga ta 1 har zuwa ta 7 to kowannen su sai da ya girmama annabi ya masa tawadu saboda wannan takarimi da aka yi masa sallallahu alaihi wasallam sai ce rayatuhu tutocinsa ta khariqul ula ta keta sammai li ikramihi da a girmama shi sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta shafa'atu awwala za a bashi ceto karon farko kamin a ba kowa me yasa za a yi haka li ilahi saboda a daga darajarsa hatta a kiyama sai an bayyana wa mutane shi babba ne sallallahu alaihi wasallam yuzihu annabi sallallahu alaihi wasallama yana nisantarwa ani shaytani daga shaydan ba annabi ba shaydan qablu tun gabanin ma a aiko shi tawakkiya kuma yana yin haka ne domin ya kare kai ne ga abin da bai da kyau to bale ma aiko shi an ce shi rasulullahi ne yadullu yana shiryar da mutane alrahman zuwa ga Allah mai rahama mutun lokacin da kana da'iya ya zama mai da'awa yajudu yana alkhairi mai yawa bi i'ta'in da bayar da kyauta walam yaku jafiya annabi bai zama mai jafa'i ba sallallahu alaihi wasallam yaqumu yana tsayuwa maqaman wani matsayi mai girma ma hawa bai taba tara saniyan wani nabiyu irin sabaqatu hayya irin matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ba a samu wani nabi wanda shi ma ya tara wannan matsayi ba ko ya tsaya akan wannan matsayin yatimmu ya cika ko bihi a dalilin manzon Allah addinu addini wa dunya da duniya gaba ɗaya li mas'udin ga wanda an mai arziki sallallahu alaihi wasallam الحمد لله رب العالمين تم الكتاب قصيدة تكمل سنظم العوامل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته